sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na wato hantsin yau Alhamis kenan 17 ga watan Agusta shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Serap mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta shigar da ƙara a kotu domin dakatar da majalisa daga ɗaukan matakin kashe naira biliyan 110 na tallafawa kansu da kuma sayan motocin sulke. A cikin shirin za a kuma ji cewa jihar Borno ta shiga jerin jihohi da aka aika masu bautar ƙasa bayan dakatar da shirin tsawon shekara 12 sakamakon ayyukan Boko Haram a jihar. Muna kuma dauke da shirin da kasa wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Mukhtar Abbas zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ana tsota ta zato da fargabar mutuwar yanci rana da dama da suka nufi kasar Spain bayan da masu tsaron teku a tsibirin Cabo Verde dake daura da tekun Atlantika suka ceto mutane 38 cikin wani kwale-kwale da ya taso daga Senegal a Afrika ta Yamma sama da wata guda da ya shige dauke da mutane sama da 100 cewar jami'ai da masu kare maradin yanci rana. Ma'aikatar harkokin wajen Senegal ta ce masu tsaron teku a Cabo Verde mai nisan kilomita 620 daga gabar ruwan Afrika ta Yamma ne ya wato da ya ceto a wani kwale-kwale a ranar Talata inda mutane 38 suka tsira da ransu da dama suka mutu a cikin jirgin. Hukumomi dai ba su tabbatar da yawan bakin horon da suka rasa ransu ba ko kuma abin da ya haddasa tsaukani wato tsaiko a tafiyar. Iyalai a garin Fastboy da ke kusa da ruwa mai nisan kilomita 145 arewa da Dakar babban birnin kasar sun tuntubi kungiyar da ke bayar da agaji ga 'yanci rani masu tsallake kogin Mediterranean zuwa Turai a ranar 20 ga watan Yuli bayan shafe tsawon lokaci suna wangaririya a kan ruwa. A jiya Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin ƙai da rufe kan iyakoki daga takunkumin da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. Hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fadda gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan jiya, ƙasar ta kiyasta mutanen da ke fuskantar matsalar ƙarancin abinci sama da miliyan 3, haka kuma mutane sama da miliyan 7 da aka ɗauka a matsayin masu ɗan dama-dama ga matsalar abincin a yanzu lamarin suka iya ɓaci sakamakon rikicin da ya kunno kai, kamar yadda hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi, inda ta yi misali da bayanan na hukumar abinci ta majalisar. A ranar 26 ga watan Yuli ne dai masu wato wasu dakarun tsaron shugaban ƙasa suka tsare Bazoum mai shekaru 63 a duniya a juyin mulki na 5 da aka yi a ƙasar Nijar tun bayan samun 'yancin kanta daga ƙasar Faransa a shekara ta 1960. Hukumar abincin ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana ci gaba da kai taimakon abinci a cikin Nijar duk wa da rikicin siyasar da ke ci gaba da rarakar ƙasar mai fama da talauci. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar. Sabuwar jakadiyar Amurka a Nijar, Kathleen Gibbon, za ta isa birnin Yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya. Wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ana sa ran isar ta Nijar a wani lokaci cikin mako mai zuwa. A ƙarshen watan jiya ne jin kaɗan bayan juyin mulkin Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin Kathleen, wadda jami'ar diplomasiya ce a harkokin ƙasashen waje kusan shekara guda da zaɓarta a muƙamin. Mataimaki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Vedant Patel ya shaida manema labarai cewa ba wani shirin da aka yi na ta miƙa takardunta ga jagororin juyin mulkin, kuma aikin da za ta yi a ofishin jakadancin baya buƙatar hakan. Ya ƙara da cewa za ta tafi can ne domin jagorantar ofishin jakadancin a yanayi mai wahala domin marawa al'umma Amurkawa da kuma kula da ƙoƙarin da gwamnatin Amurka ke yi a ƙasar. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna yadda abubuwan nuna bambancin launi da kaskantar da bakar fata ke ci gaba da karakai na shafukan internet a kasar China ba tare da hukumomin kasar sun dauki wani mataki akai ba. Kungiyar ta duba daruruwan fayafayen bidiyo da rubuce-rubuce a sanannun shafukan sadarwar zamani a kasar, inda ta gano yadda ake yawan nuna bakaken fatar a wulakanci a shafukan. Kungiyar ta ce da dama daga ababen da ake dora a shafukan sadarwa na danganta bakar fata da birai. Rahoton ya ce wani faifan bidiyo da ya karaɗa ko'ina a kafar sadarwar zamani ta China ya riƙa nuna 'yan Afirka a matsayin matalauta ce ma zaune, inda suke nuna mutanen China waɗanda dama su suka ƙirƙiri manhajar a matsayin attajirai masu samarwa jama'a ayyukan yi, gidaje da kuɗi.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amincewar da zaurukan majalisun dokokin Najeriya suka yi na kashe naira biliyan 70 don tallafawa kansu da kuma naira biliyan 40 domin sayan motocin tayar da kura. Wannan ya sa kungiyar Serab mai fafutukar yaki da cin hanci a Najeriya ta shigar da kara a kotu domin dakatar da majalisar da ka daukan wannan matakin. To sai dai 'yan majalisar na cewa hurumin su ne su kashe waɗannan kuɗaɗe. Wakiliyar murya Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyar kare haƙƙoƙin tattalin arziki wato SERAP ta maka shugabannin majalisar dokokin ƙasa da Godwin Akpabio da Tajuddin Abbas a kotu kan abin da ta kira haramtaccen shirin kashe naira biliyan 40 domin sayan motocin silke 465 da kuma naira biliyan 70 a matsayin tallafi wa 'yan majalisar. Ƙarar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban majalisar dattawa Godwin Akpabio ya bayyana wa duniya cewa a kawun majalisar ƙasa magaji Tambuwal ya aika wa 'yan majalisar da alawus na hutu yayin da 'yan Najeriya ke fama da matsanancin talauci. SERAP ta ce kididdiga ya nuna cewa mutane miliyan 137 ne ke fama da mummunan rashi da talauci a Najeriya. Saboda haka take so a dakatar da majalisar daga kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe domin ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma haƙƙoƙin bil'adama na duniya. Amma ga ɗan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce waɗannan kuɗaɗe da ake ƙorafi a kai ba kyauta ba ne.
Ni ɗan mutane na Najeriya gabaɗaya, tun da gabaɗaya in na zo yin aiki na Najeriya gabaɗaya ita ce mazaɓata. An ce na zo ne aiki na gabatar da doka. Aikin nan kuma ya shafi gaba ɗaya ɗimbin Najeriya gaba ɗaya. An ce a sayi mota, motar ma bashi a bani, ana cirewa daga cikin albashina wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba ɗaya kafin a ƙyallin tafi.
Shi kuwa gagaraba dan majalisar dattawa Sanata Alin Dume ya ce wannan abu da ake cece ku ce a kai abu ne da aka saba yi a majalisa.
Wannan tsari ba yau aka fara ba, tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya tun 1999. Ake yinsa. Na tuna kwarai cewa farkon da aka yi na majalisa na 1999 'yan majalisa kowanne an saya masa pijo, lokacin akwai pijo 504. Su 'yan majalisa kenan 504 na wakilai, su 504 aka saya musu. Majalisan dattawa kuma an saya musu 505, su kuma aka yi haka. Lokacin da ni na shigo kuma 2003 wato na majalisan wakilai an saya mana lokacin an fitar da wani mota kuma 307, shi aka raba mana. Su kuma sanatoci aka saya musu Camry.
To ko SERAP tana da hurumin ɗaukan matakin kai shugabannin majalisar kotu kuwa? Masanin harkokin shari'a mai nasara Umar ya yi bayani.
Sashe na 15 sakin sashe na 5 na tsarin mulki ya ɗora wajibci akan duk wata hukuma ta yaƙi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai. Saboda haka hukumar SERAP in ta yi wannan abu ta yi daidai, kotu ce za ta iya daidai da hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ta ce eh 'yan majalisa kun yi daidai ko 'yan majalisa ba ku yi daidai ba. Daga nan daga ƙarshe ta yi furucin da ta gani shine alƙalanci akan wannan magana.
Ba a sa ranar da za a saurari ƙarar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Laraba, gwamnatin Taliban ta sake dokacin jam'iyyun siyasa da ke Afghanistan, inda ta bayyana cewa harkar jam'iyyun siyasa ya saba wa tsarin shari'ar Musulunci. Matakin na Taliban ya zo ne bayan kwana guda da bikin zagayowar shekara ta biyu da dawowar shugabannin bisa kan iko a birnin Kabul. Ministan shari'ar gwamnatin Taliban Abdulhakim Shari shi ne ya sanar da matakin soke jam'iyyun siyasar a yayin wani taron manema labarai a Kabul babban birnin kasar. Ya ce babu wani tanadin shari'a da ya ba jam'iyyun siyasa hurumi a kasar. Ya ce ba su da wani amfani ga muradin kasa, kuma kasar ba ta ra'ayinsu, ya faɗa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Fiye da manya da ƙananan jam'iyyun siyasa 70 ne ma'aikatar shari'a ta yi wa rajista a kasar kafin gwamnatin Taliban ta sake amshe ikon kasar da yaƙi ya yi kace-kace da ita shekaru biyu da suka shige. Gwamnatin Taliban dai na ci gaba da shan suka sakamakon tauye haƙƙin jama'a da ƙungiyoyi da tirsasawa masu caccakarta, inda masu goyon bayan ta kaɗai ke walwala a kasar. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Burtaniya ya faɗa a jiya Laraba cewa an kori wani ma'aikacinta ɗaya bayan da aka sace ko aka ɓatar ko lalata wasu kayayyakin tarihi tun na ƙarni na 15. Gidan ajiye kayan tarihin ya ce ya ba da umarnin gudanar da sake nazarin tsaro da kuma gagarumin aikin nemo kayayyakin da suka ɓace ko kuma aka sace. Kayan da aka sacin sun hada da abin wuya, warwaro da zubuna na zinari, da duwatsu masu daraja, da gilashi na tun kimanin karni na 15 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam zuwa karni na gaba. Mafi yawa kananan abubuwa ne da ke ajiye da aka jima ba a baje kolinsu ba, a cewar gidan tarihin. Abubuwa uku ne yanzu ke da mahimmanci a gare mu. Na farko mu gano abubuwan da aka sace, na biyu mu gano menene in har akwai shi ya kamata a ce da an yi domin hana afkuwar hakan. Na uku shi ne mu yi dukkan mai yiwuwa da ya hada da zuba kuɗi wajen inganta tsaro da ajiye bayanai domin tabbatar da ganin irin hakan bai sake faruwa ba, in ji shugaban gidan tarihin George Osborne. Osborne ya ce wannan lamarin ya sake karfafa mu ne kawai bisa ga sake daddada tunaninmu da muka faro akan wato gidan na ajiye kayan tarihi.
A gaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Jihar Borno ta sake shiga cikin jerin jihohi da aka aika masu yi wa kasa hidima a wannan shekara bayan ta dakatar da shirin tsawon shekaru 12 sakamakon ayyukan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya hada mana rahoto akan haka.
An dakatar da masu yi wa kasa hidima ne da ake kira NYC a jihar Borno tun fiye da shekaru 12 da 'yan watanni sakamakon rigingimun yayin gungiyar Boko Haram da ya fara a jihar. Tun a wancan lokaci ne dai aka dinga samun tumbatsan 'yan gudun hijira wanda suka fito daga ƙananan hukumomi a sansanin NYC camp, wanda kuma aka dinga turowa masu yi wa kasa hidima zuwa wasu jihohi na daban, musamman ma jihohin da ake gani na da ramadawa. An sake maido da waɗannan mutane masu yi wa kasa hidiman daga jihohi daban-daban zuwa garin Maiduguren, da kuma aka sabar masu wani matsukunni daban kafin a kammala wurinsu na dindindin. Muhammad Adamu Jiya shi ne coordinator ɗin yiwuwa kasa hidiman na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa.
Yanzu ya fi dai shekara 12 da watanni lokacin da aka yi orientation a nan.
Wurin gare ya biya min bayanin game da dalilin da ya sa ka ɗage wannan yi ma kasa hidima a wannan shekarun.
Maganan dai rashin tsoro, especially lokacin da maganan Boko Haram ta yi tsanani a Borno, shi ya sa aka ɗage aikin orientation. Ne a nan aka mai da ta wani state saboda tsare yaran, kuma ya zo lokacin ma an yi kidnapping su yaran shi bogiyar da wadatin ji haka nan.
Akwai kan matsaloli da ka fuskanta ne a wannan dakatarwa za ka?
Matsaloli iri-iri da muka fuskanta, mu tashi daga nan Borno mu koma Benue, mu tashi daga nan mu koma Katsina, mu koma Jigawa, mu koma Nasarawa. Aka da muka dinga yawo dai a ƙasa ana nemo wajen da zai za a samu a yi wannan campaign.
Yanzu kuna da masu na kasa hidima suna su kai nawa?
Yanzu a kasa muna da akalla 1,563.
Nan gare da akwai a gani cewa NYC suna da sansanin su wanda ake cewa camp kusan tsawon wannan shekaru 12 baya aiki a rufe wannan camp. Kamar ina ne wannan yara naku za su za a gaddamar da su su fara aiki ba wata kasan?
Yanzu gwamna ya gyara wurin da nake magana, gwamna ya gyara ne na cikin hostels na yaran makarantar Arabic College nan, shi ne aka gyara a yi amfani da shi tukun kafin a je a gyara tsara permanent camp din namu wanda yake kusa da tashin Kano.
Sunana Aisha Bruno Amali
daga Nigeria.
Gombe State.
Daga Gombe ko? To gashi za a yi bautan kasa ne ko kuma kun fara bautan kasa a nan jihar Borno bayan shekaru za ga riba shekaru fiye da 12. Ya kuke ji?
Alhamdulillah gaskiya muna farin ciki saboda mutane da yawa da suke wasu state din suna ga kaman Maiduguri ba zai zauno ba, suna ga kaman wani filin yaki ne sosai. So suna jin tsoro ma mutane da yawa an ce musu za su zo Maiduguri.
Kamar akwai wani matsaloli ku samu ka presenta na kaman barazanar tsoro haka?
Eh, a baya lokacin da aka fara abun muna makaranta an dan samu matsala ne, amma da tsaro aka zo aka sakawo matakan tsaro gaskiya ba wani matsala. Muna
sunana Yusuf Sadisu Tsangaya.
Ina kai karatu?
Nayi karatu a Jami'ar Kimiyya da Fasaha a ta garin ka mallakin jihar Kano da take a garin Model.
Kai dan Kano ne?
Kai dan jihar Kano ne.
Da shi ka zo ka fara bautan kasa nan jihar Borno, duk da cewa an dauki zuwan lokaci ba yi bautan kasa nan ba, kuma wannan karon an fara wannan bautan kasa, ya kuke ji ne?
A gaskiya muna cike da farin ciki kwarai da gaske. Ba dan komai ba, mu kanmu abin yakan taba mu a tafi wancan jihar a abin nan, saboda mu da muke cikin nan muke aikin bautar kasar mu anan, yawanci ahalin mu iyalan mu kenan da suke zauna a wasu guraren kasantuwar suna samun labarin ba a yin training na yan bautar kasa anan Maiduguri. So na ina ba su tunanin kamar a wato Maiduguri ba ta da yanayi mai kyau na tsaro, wanda kuma ba haka bane.
Na kuma zan tara wasu yan wa kasar hidima, wasu daga cikin masu yin kasa hidima kenan da ke nan jihar Borno, ki bayyana yanda suke ji game da sake zuwa wannan jiha. Haruna Dawuda Maria Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Zalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga silibin mu da barma da shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Mumuni Barma. Shirin a wannan mako ya samu bakuncin wani lauya da ke Accra babban birnin kasar Ghana, Abdulrahman Yusuf, wanda ya samu tawaya a kashin gadon baya lokacin kuruciya, ya dage da neman ilimin zamani da nufin cimma burin rayuwa, wato zama lauya domin taimakawa masu karamin karfi, kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bako.
Sunana Abdulrahman Babuje Yusuf, ina aiki ne da tare da Social Welfare Department under Ministry of Gender kenan na Ghana.
Me ka karanta a makaranta?
First degree na di sociology na karanta di psychology. So after wannan na je law school na samu professional certificate in law.
Yeah. Aikin lawyer.
Now aikin lawyer is wannan certificate is in ka samu wannan certificate kaya ka practice law in Ghana.
Wannan darura da kake da shi na musamman an haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka same shi?
Eh, da girma na nasa ba haife ni da shi ba.
Ina kaman shekara nawa?
Ina kaman shekara 15 16.
Ya girma ma sosai?
Na girma ya kan
sa. Masu sauraron mu so su ji ko ta ya kai ka samu wannan matsala ciwo ne ko din
eh wannan dai wal eh ciwo ne domin not tell she hospital na jinyan shi gani ko to abin da dai just start mai jinya ne na gargajiya karshe dai mun zo mun je da shi hospital so kami mun ce hospital na shi hospital aka ce wai abin yayi too late so abin da ya same ni da according to diagnosis din suka investigation da suka yi suna nuna
ce binciken
da aka yi ya wai dai wani abu ne da ake ce mai post disease gane post disease wai tuberculosis of the spine abin da
wato kashin baya
haka ne
fadi ne ko dai kawai ne
kaman haka kawai ne
kawai
kaman shin nan kaman da aka ce tuberculosis ko ba shi ka fadi ba ka gane kaman wani abu ne disease ne kawai ya
lokacin kaman kana daji nawa
lokacin ina secondary school ne kaman ina secondary school na fara secondary school kenan ka gane kaman ya na fara secondary school
to sa lokacin da kana makaranta wani kalubale ka fuskanta challenges ne wannan abin ya same ka har ka gama secondary ka je university har ka zo ka je makarantar da ake koyan aikin lawyer
challenges din da mutum ke face da shi ne shine yanda system Africa yake kana cikin wanga situation sometimes movement in ka is so restricted maybe shiga mota for instance zaka ce makaranta zaka je school for instance kana need ka
ka
kuma yanda da kake so ka shiga mota kamar da commercial buses for instance situation da nake cikin gaban ya shiga commercial bus ko shi na doki taxi you could be there and ya zama dole kuma ka doki taxi don sai in kana cikin wanga situation baka da support financially sometimes is by easy ban
don baka samun taimako
haka sai daga
wani guri
haka ne sannan kuma ka je school kuma yanda gini ya suke ba ramps for wheelchair da nake Lagos inda muke have lectures University of Ghana yana doka na ni kan wheelchair ga shiga lecture room haka ke yin every time so
idan baka samu wanda zai ma wannan ba kana
alhamdulillah dai mutane ne suna help dan wani kan da kake da su colleagues din ka friends din ka da kake da su wani yaya idan ka no volunteer help isa in baka samu dai ka wanda zai help ka ba maybe ka ji an shiga class an busy ana stage in ka je late ne maybe ka baka samu amma alhamdulillah dai ban face wani matsala there people were ready to team a kamaka masalan dai shi every time ana lifting kana wannan kuma sai san back to back sun shi haka na amma yayi kaman da zaka yi shi ka zama dole ne
idan muka dubi shekarunka ka kuma yanayin unguwa da
ku
zaka samu unguwan nan lokacin ilimi dai ilimin boko kuma yanda iyayen mu suke basu dauke shi da muhimmanci haka sosai ba a lokacin da lokacin kuna makaranta to me ya kara ma kwarin gwiwa yasa ka tsaya da ka kai karatu
eh abin da ya kara min karatu abin gare
kwarin gwiwa
ya shine aga cewa kuma gaskiya karatu yana da muhimmanci sosai domin ko karatun abin gama islam karatun da muke zuwa ban mun san kamar karatu na da amfani na da important isa karatu kuma yanda muka tashi muna gani lokacin da ni nake zuwa school secondary school for instance ni it has always been my goal come on for once I wanted to be a lawyer I wanted to go to law school
tun kana
tun ina zuwa sai da yake na tashi na tafiya na komai because ni na tashi na tun sabin da nake so yi da rayuwa da nake secondary school I wanted to be a lawyer so da haka yazo kuma shi na samu kuma alhamdulillah family na nan da suke suka support ina
to masararo nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakon shirin na kasa lauya mai zaman kansa Abdulrahman Yusuf dake Accra da wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan shiri kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shirin mu na gaba
an samar da titulun tituna 2020 wa babban jihar Accra ministan jihar ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta rawaito wannan labarin jaridar ta ce majalisar tuntuɓar juna na babban jihar Accra ta nuna cewa ta samu fitullun tituna guda 20,000 waɗanda za a raba kuma a sanya su a ainihin ƙananan hukumomi da ke cikin babban jihar Accra wannan kau domin inganta tsarin fitullun filu da tsaro ne a cikin jihar. Babu wani kurumi da ya nuna cewa bankin kasa wato Bank of Ghana kenan ta rinka gabatar da hotun harkokin ta da'iman ga majalisar dokoki. Jaridar The Chronicle ta rawaito wannan labarin kuma shugaban masu rinjaye sai ce Mensa Bonsu ne ya faɗi haka kuma ya tashi ne domin kare bankin Ghana game da farmaki da marasa rinjaye sun rinka kai mata. Yana mai fadan cewar babu wata dokar da ta bukaci yin haka game da abin da shugaban masu rinjayen ya ce ne bankin Ghana babu wani kurumi da ya nuna cewar ta rinka yin rahoto kai tsaye ga majalisar dokoki kowace ranar Allah game da harkokin ta. Ita kuma jaridar The Herald wannan labarin ta rawaito ministan harkokin waje ta kore dokokin tsaffin jami'an da suka dade a ofishin karban passport din Accra. Jaridar The Herald ta rawaito wannan labarin kuma ta nuna cewar ministan harkokin waje Shelley Yakobo Chwe ta kore jami'an da suka dade da kuma wakilan agencies da ke a ofisoshi daban-daban na karban passport a nan Accra duk ta sallame su. Wannan matakin ya iso ne a matsayin amshi dangane da damuwar da ake nunawa game da harkokin miyagu da cin hanci da aka nuna cewar yana gudana a nan wurin kuma yana shafan mutuncin passport ko kuma tsarin karban passport na nan Ghana. Har yau dai a cikin jaridar The Herald da ka samu wannan labarin John Muhammad ya saki nana ta alkawarinsa na ballo da tattalin arzikin sa'o'i 24 a cikin wani sako na bukin ranar matasa ta duniya na shekara ta 2023. Jaridar ta ce shugaban ko kuma dan takarar shugaban kasa na shekara ta 2024 na jam'iyyar National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama ya sake nana ta alkawarin taimakawa matasa ya kinta su da ilimi da kuma kwarewar aiki da ake bukata domin dorewar rayuwar su a gaba tare da bulloda tattalin arzikin sa'o'i 24 a cikin wani jawabi dangane da bokin ranar matasa na duniya na shekara ta 2023. Nisa Hamma ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da yin amfani da aikin gona tare da samar da tsarin rayuwa mai karfi da kafa gimshikin na billora ilimin fasahan labarai yadda zai bunkasa cigaban tattalin arzikin kasar. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka Accra.
A gaida Radwan Muktar Abbas. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Ana kyautar da zato da fargabar mutuwar yanci ranar da dama da suka nufi kasar Spain bayan da masu tsaron teku a tsibirin Cape Verde da ke daura da tekun Atlantica suka ceto mutane 38 cikin wani kwale-kwale da ya taso daga Senegal a Afrika ta Yamma. A jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsami ayyukan jin ƙai da kuma rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kaucewa afkuwar bala'i. Hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fadda gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan jiya, ƙasar ta kiyasta mutanen da ke fuskantar matsalancin ƙarancin abinci sama da miliyan 3. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar. Sabuwar jakadiyar Amurka a Nijar, Catherine Gibson, za ta isa birnin Yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya.
Tamasar raro da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma idan Allah ya kai wa shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Jonah Cummings. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.